The two hereby congratulate you as NEC members, hereby charge all of you to be good ambassadors to the North Central People's Forum.
Yadda shugaban amintattu na kungiyar jama'ar Arewa ta Tsakiya, Lieutenant General Jeremiah Timbut Useni mai murabus ya kaddamar da shugabannin gudanar da kungiyar kenan a ƙarƙashin Architect Gabriel I Aduku a matsayin shugaban kwamitin gudanarwa. Shi kuwa Alhaji Abdullahi Oji shine mataimakin shugaba, Bolaji Khalil shine babban sakatare na ƙasa, sannan Honorable Audu Sule shine sakataren yada labarai. Ya shugabannin kungiyar kananan kabilu na Arewa, Mark Amani yake don wannan yunkuri a yanzu
ni a nawa ra'ayi shine bin tafiya ce irin ta gaskiya za a yi to bari duka manufar ya kasance guda daya sannan na biyu da shi shine ko da rijista ko ba rijista ko ma kundin tsarin Najeriya ta sani ko ba ta sani ba to ni nake tabbatar miki in Allah ya sa da gaske suke yi to gaskiyar magana to a rinka kira maza da mata kowa da kowa su san abin da ake ciki saboda haka ni ina goyon baya in manufa mai kyau wanda kuma zai fito da mutane a cikin dangin bauta ko kuma makamancin irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yau ba wai wadansu ne za su je su shirya wani abun biyan bukatan kansu ba.
To ko akwai kyakkyawar manufa ko aka san haka dai? Tsohon shugaban kungiyar matasan Krista a Najeriya, Pastor Simon Dole, ya ba da shawarwari da yake ganin za su zama ma kungiyar alkibla.
Kar mu yadda dai waɗansu daga waɗansu yanki su shiga wannan kungiyar kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakanin mu a Arewa, kuma su zama shugabannin kwarai masu yin gaskiya masu rike amana kuma da tsoron Allah. Roƙon mu shine wannan kungiya ya kawo mana haɗin kai, ya kawo mana ci gaba a wannan yanki na North Central da kuma Arewa gabaki daya.
Shi ma shugaban amintattun kungiyar Lieutenant General Jeremiah Useni mai murabus ya ƙara jaddada wa shugabannin kwamitin cewa su ɗauki kansu a matsayin muryar wakilan jihohinsu da mutanensu. Ya kuma buƙace su da su binne bambance-bambancen su na addini ko kabilanci ko na siyasa domin haɗa kai don ci gaban jama'ar su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.